kamar kowace shekara Disemba ta gabato kusan kowane hidiman yi sunana na ciki don bada kala ko bani wasa dala a bikin ina bukatar yin matukar sayayya for my bikin gashi ban da lafiya jama'a na taya jiki haba yaro nazo gida sai na tarka ta bi gashi baka da lafiya kuma kana kan shan magani ka tuna likita ya ce ma ka huta don ka gaji a matsayin dana kana mun biyayya da ladabi amma me yasa an aka zo batun kudi baka ji mama I don't mean no disrespect I'm just trying to feed the family. Be the brand on everyone's leap, then gradually lead the land. It's why I do real numbers, trying to succeed as a businessman. While they have been obsessed with likes and comments on Instagram, I get real love from the street. Got an day data, so who you're sitting in shiny, I care so say I'm day data. The move, and kwana zipa so ti ko bana may my time, so insta say I'll buy musa but put them on my down. This life is a lesson, it's pain and it's pleasure.
Concept.